Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu kuma da sake kasancewa cikin wannan shiri na daurin buye shirin da muka ce mukan tsuguna mu kwance daura daura da aka yi domin an karar da mahukunta tare da wayar da kan talaka akan me duniya take ciki kuma me kasa take ciki domin dai a samu a fidda ai daga rogo kamar kullum kamar kowane lokaci sunana Muzammil Ibrahim ya ka sai da zan jara gamar wannan shiri wanda alhamdulillah a cikin wannan shiri yanzu haka akwai barista Umar Usman Dan Baito lawyer mai zaman kansa wanda muna tare da shi barista barka da zuwa
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
sai kuma comrade Bello Basi wanda shi ma yake tare da mu a daidai wannan lokaci comrade
assalamu alaikum masu sauraro
alhamdulillah ban sani ba ko a cikin ku akwai wanda ya je maulidi shi ma fara shugaban kasa ana ta aka ce na ce ka san first lady za a ce ko me daki shugaban kasa ta shirya taron addu'a na kasa to kuma a kafafan sadarwa ana ta cewa fa maulidi aka je an gosu malamai da suka ce su ko ba sa maulidi kuma ya aka gansa a gurin sai darkaniya dai iri-iri
ba kamar kafafan sadarwa ba kamar a social TV ma kamar na gani sun rubuta maulud ni aka je ko sam kamar na ga wannan
eh kai ma kamar ka gani
to
kuma dai addu'a ta shirya kuma dai maulidi ne mu dai Allah ya fidda kasar nan daga halin da take ciki
ai daga rugu shi ne abin da gaskiya ne
to barista shugaban kasa fa ya sauka
mu ne masa barka zuwa
wallaka je kwanci da kawa
araba mana
to mu babban tsarabar da muke bukata shi ne da wannan tasa da i Allah ya riko da hannunsa ya kara makoshin lafiya ya bashi kuma ikon daukan matakai da za su sassautawa talakawa kunci da musiba da talauci da ake ciki Allah ya riko da hannunsa ya bashi ikon yin haka
amma ni tunani na shine dawar shugaban kasa zai hira da manema labarai ko yayi addressing abin da ake cewa addressing din kasa ya ga ya kasa to kafin na je London na je Saudiya na je kaga abinda muka kullu ya kamata ya al'umma kasa bayani
to wannan bayani yanzu misali malam Muzammil banda abunka abinda an yi shekaran jiya an yi jiya an yau me bi za a yi gobe a yi GB ai an riga an saba ai ana bayani ne akan abinda ba a saba ba yanzu ba mamaki nan da ɗan kwanaki kuma kaga mai girma shugaban kasa ya so ya ƙara fita to kaga kuma wannan bayani za a yi
to ai ziyara aiki ce ba matsala
to kaga ji ai shine kaga bayani abinda aka saba ai ba a buƙatar a bayani ko
an saba tafiye tafiye
saba tafiye tafiye
to Allah ya sa dai tafiye tafiye a kullu alheri gaba
ɗaya amma abinda muke fata kenan amma dai a zahiri dai ba mu gani a kasa ba har yanzu
anya ku comrade
to a tafiye tafiye nan malam Muzammil to ban sani ba an dai ce tsakanin menene za a fara amfani da kudin China tun tafiye tafiyen da akai a farko yan kudin ya ma sunan wannan kudin China da ake eh za a fara zai zama the same thing da kudin Nigeria za ka iya kashe naira a China to amma har yanzu magana
za a bawa dollar red
card har yanzu maganar ni na rasa ina ta tana
to to za a bawa dollar red card
sannan kuma
ba a bawa dollar red card ba ita tana neman bawa naira
ba ma wannan ba malam Muzammil ina abin da aka shirya a wannan Dubai lokacin da aka je aka yi tattauna akan matsalar yaki da cin hanci da rashawa ai kaga har yanzu kusan wannan tafiyar da zuwa China da sauransu ai kaga babu abin da ta haifar wa dan kasa ni ban ga amfanin ta ba sai kashe kudin kasa kawai wanda ake ta tayi kuma ana fama da cewa kasa babu kudi
kuma ga shekarun na tafiya zangon gaba ɗaya fa an fara lissafi yanzu yayi nisa
Allah dai ya samu dace kuma ni babban abin da yake damuna waɗansu daga cikin manya-manyan jagororin siyasa da suke kafa misali da cewa Obasanjo yayi tafiye-tafiye Jonathan yayi tafiye-tafiye ni kuma abin sai yake bani mamaki daman an zo ne a dora daga abin da Obasanjo yayi da Jonathan ko kuma an zo ne a sauya a kawo gyara akan abin da suka yi
to ba ana maganar gwamnati ba ta yiwa ba sai da continuity in banda abin ka
komai to continuity in ka ce wacce ta yi a baya ta yi daidai kenan amma in ka ce bata iya ba ka ga maganar continuity ba bi ita kenan
kuma wani sa'in zaka ce a tafiye-tafiyen da ake yi ba ma tafiyar da aka ci ribar ta dan Najeriya ya ci ribar ta kamar tafiye-tafiyen da Obasanjo yi saboda kaga kafin zuwan Obasanjo ya zo ya taron Najeriya tana fama da niki-nikin bashi da kasashen turai
hatta kusan durkushewa saboda bashi
hatta kusan durkushewa amma a sakamakon wannan tafiye-tafiyen Obasanjo ya je ya tsuguna a gaban waɗannan turawan yace dan Allah ku yafi mana ije yi tsuguna a gaban waɗancan wasu ya je ibiya wani kaso daga cikin kuɗin kafin ya bar ofis ɗin shugaban ƙasa sai da izaman to kwabo ba abin Najeriya da sunan bashi to amma wannan tafiye-tafiyen shi kuma kullun dinkawa Najeriya bashi ake ƙara yi ninka mata ake yi wanda kuma kamar inda muka faɗa a programs ɗinmu na baya duk sa'ilin da zaka karɓi bashi sai fa ka ba da wani abin ka a matsayin collateral sai ka ba da
jingina
sai ka ba da jingina saboda haka akwai yiwuwar wata rana
abubuwan da muke bayarwa jingina
abubuwan turawa su zo neman hakokin su
bare a ba
da manyan manyan
abubuwa ba da jihar Kano bane ko
to Allah ka daide san me aka bayar a matsayin
ba ma wannan bane abun ban mamaki game da bashi da kasa abin da ake magana ba ciwo kasa bashi duk waɗannan policy din da ake ganin suna
tsare-tsare
waɗanda suke gallaza wa talaka irin su ƙarin maharaji na VAT wato value added tax da irin ƙarin farashin man fetur da sauransu duk daga irin kasashen da ake ciwo waɗannan bashin ne suke cewa ayi kaza kaga wannan yana sa gwamnati ta kasa samun tsayuwa da kanta ta hanyar da zata aiwatar wa ƴan kasar ta abin da ya dace sai abin da aka tsara mata ita kuma in tazo kai tsaye zata yi ba ta
Allah ya kyauta Allah ya kyauta duk dai muna shimfiɗa ba mu shiga cikin shiri ba kuma ya kamata mu fara a cikin makon nan da muka yi ban kwana da shi ne aka kai wata doka majalisar dattawa ya shafi albarkacin fadin baki da ake cewa inda dama ka ta tsaya anan ta wani ta fara dan haka ba za ka tsallaka ka shiga makotanka ka cira kai abin da kaga dama ba dan kana jin wai sashi na 39 na kundin tsarin mulkin kasa ya baka dama ka faɗi ra'ayinka ban sani ba ko na faɗi sashin ne dai ba rinsa
shine
kuma ka je ka cin mutuncin wani wannan tasa aka kai wannan kuduri majalisar dattawa har aka zo matakin cewa ana tunanin za su zartar da hukuncin kisa ga duk wanda ya faɗi wata magana mara dadi ta batanci akan wani bari sa kafin mu shiga cikin wannan batu ga dangadan mu kalli kudurin majalisar dattawa wai shi menene shi wancan kundin tsarin ko kuma ince wancan sashi na 39 ba da damar dan kasa ya bayyana albarkacin bakin sa me yake cewa gaba daya
to abinda shi wannan sashi na kundin tsarin mulkin Najeriya yake faɗa musamman sashi na 39 karamin sashi na 1 a cikin baka abinda yake cewa every person shall be entitled to freedom of expression ma'ana duk dan Najeriya yana da haƙƙi yana da dama da doka ta bashi ya faɗa albarkacin bakin sa duk wani abu da yake cima
to a ƙwarya
to kundin tsarin mulkin Najeriya a matsayin ka na dan kasa ya baka dama ka faɗi wannan abin ka amaye da duk abin da yake cikin ranka to amma kamar inda yake a sananne a doka duk dan adam yana da dama ya miƙe hannunsa to amma ba haka yana nufin a lokacin da yake kokarin miƙe hannunsa ya tsokane wa na gaban sa
ido
ba saboda haka a wajen faɗa albarkacin bakin ka to kuma doka bata baka dama ka ci mutuncin wani ba shi isa zaka ga kamar yanzu a penal code idan ka dauko a penal code akwai doka da take da alaka da criminal defamation of character shine ma'ana wani yazo yi wani lafuza da ci mutuncin ka ko ya bata ma suna to saboda haka doka ta yi tanadi na hukunci da za a yi wa wannan to saboda haka dan mutun yana da damar ya faɗi albarkacin bakin sa ba shi da damar da zai ci mutuncin wani kuma idan ka kalla a mahangar shari'ar musulunci zaka ga akwai laifuffuka da ake kiransu da suna hudud ma'ana haddoji wanda Allah ya tanadi hukunci mai tsanani a ciki to akwai haddin kazafi wanda idan ka gaya wani lafazi da ka bata masa suna ko ka jefi nasabar sa ko ka jefi mutum da kazafin zina shari'a ta yi tanadin aiwa mutum bulala daidai har bulala 80 to saboda haka zaka ga kuma bacin haka a karkashin law of tort akwai abin da ake kiransa defamation shine bata suna wanda doka ta raba irin wannan defamation din gida biyu akwai libel akwai slander akwai wanda zaka fada ta bakin ka akwai kuma wanda a rubuce zaka ciwo mutum mutunci
kamar a jarida kenan
eh ko a jarida ko a littafi ko kuma yanzu a social media ka shiga WhatsApp ko kuma YouTube ko makamancin haka ka watsa wasu lafuza na batanci to saboda haka shi kuma wannan na tort tunda civil case ne kai da aka ciwo mutunci to doka ta baka dama ka kai mutum kotu a karbo ma diya ko fansa na mutuncin ka da ichi to saboda haka zaka ga shari'a bata bada dama ta kowane gefe a ci mutunci ba kuma ya taba faruwa a lokacin sayyidina Umar akwai wani mutum a lokacin sayyidina Umar Allah ya kare yadda da shi akwai wani mutum wanda in baka bashi kudi ba to zai shiga cikin al'umma itan muzantaka ka fuskanta ko Sayyidina Umar ikira shi ya bashi kuɗi to bacin ya bashi zai tafi sai ya ce ya zan baka kuɗi ko godiya ba kai ba kuma baka tambayi dalilin da yasa na baka wannan kuɗin ba sai ya ce gaskiya ne kuskure ya Amirul Mu'minina kuɗin menene yace ma wannan kuɗin na sai mutuncin bayin Allah ne da shi saboda haka a yau ba gobe ba ka ƙara zagar wani to ni kuma sai na yanke ma harshe to zaka ga shari'a bata yadda da a ci mutuncin wani ba to amma ita kanta wannan dokar da kuma in majalisa suke so su yi zaka ga Najeriya gabaki ɗaya an taso musu ana Allah wadai da wannan doka
to amma barsa me yasa al'umma za su yi Allah wadai la'akari da abin da ka faɗa a farko cewa a matsayinka na dan adam dan ƙasa kana da hurumi ka miƙe hannunka ka faɗi wannan to kuma ka ce an hayayyo
yawa abin da yasa aka hayayyo Alhaji Muzammil ita wannan dokar zaka ga da farko dai ta yi prescribing din death penalty hukuncin kisa ga duk wanda ya faɗi wata magana ta batanci ko wata magana da ta janyo wani ya rasa ransa a haka in kuma abin bai kai haka ba akwai inda aka yi prescribing din life in jail a ɗaure mutum ɗaure rai da rai ka fuskanta ko to abin da nake cewa ƴan Najeriya sun hayayyo akwai kuma hukuma da za a kafa da za ta kula da harkar tafiyar da ita wannan dokar abinda yasa ƴan Najeriya suke cewa sun hayayyo yanzu ba da dadiya ba na gaya maka akwai doka local legislation a Kano tana aiki na duk wanda ya bata wani suna zai kai shi wajen ƴan sanda a kama shi sannan a kai shi kurkuku ba da dadiya ba zaka ga a harkar ƴan Kannywood harkar film wata ko wani action zai fito i batanci da wani kaji an ce an kama shi an kai shi kotu kotu ta kai shi ajiya da kyar aka samo bailinsa kuma za a ci gaba da shari'a to kaga duk da akwai waɗannan dokokin na gaya ma har shari'ar musulunci ga irin tanadin da ta yi to yanzu a zo a ce za a ƙara yin wata doka
a ƙara
yawa kuma a ƙara kawo wata hukuma da za ta kula da waɗannan abun nan da ita ma hukumar kuɗi za a dinga kashe mata na talaka wanda ga ƴan sanda ga DSS waɗanda duk suna da dama irin waɗannan ga kotuna kuma kai da aka ciwo mutunci kana da dama ka ɗauki gabaran a biyo ma haƙƙinka ta ɓangaren ƴan sanda su kama mutum su tuhume shi su kai su kotu ko kuma ka ɗauki lauyoyi a je a kai ƙara ka nemi diyya saboda mutuncinka to abin da yasa jama'a suka hayayyo kenan sannan kuma ai kaga akwai abubuwa da suka fi muhimmanci suka fi damar ƴan Najeriya wanda su ƴan majalisa ya kamata su maida hankalinsu kai inda gaske ne so ake a kare mutunci da martabar ƴan Najeriya to ai kamata yi wannan hukuncin kisan ka fuskanta ko ya koma akan abin da ya shafi harkar sata kuɗin gwamnati musamman su da ake basu kuɗin constituency project biliyoyin naurori su zo su yi wa talakawa aiki a mazaɓin da aka zaɓe
ina ma dai ba rita za a ce ai doka duk ɗan majalisar da aka gano ko na jami'in gwamnati ya saci kuɗi musamman wanda aka ba kuɗin constituency project je aiki bi ba a rataye shi
to kaga da wannan da talaka
zai san dai shi akai
a ce kamar irin dokar da in mutum ko gama aiki yayi a ga yadda yake style din rayuwarsa ya bambanta da irin kuma samun sa ka fuskanta ko to kamata yi a ce a rataye su to waɗannan shi zai fi amfanar da al'umma saboda kamar inda na gaya maka kundin tsarin mulkin Najeriya ya bada dama kowa ya faɗa albarkacin bakin sa to indirectly wannan dokar ko da ta fara aiki zaka ga akan talaka da ƴan adawa za ta zo ta yi aiki
to baran je ga Comrade Bello Basi ka ji wannan doka da suke neman wucewa kuma kai dan gwagwarmaya ne ana gwagwarmaya yanzu nan ga mu a ce fadin albarkacin baki ya zama yana da barazana ta fuskantar mutuwa
ai Malam Muzammil bi izinin Allah wannan doka ni a gani na kallu wannan doka ta fuskoki guda biyu ne na farko dai masana da dama suna kallon cewa wannan doka ba an yi ta bane don ci gaban kasa an yi ta ne domin a yi amfani da ita wajen cusgunawa na farko dai ƴan jaridu na biyu ƴan gwagwarmaya waɗanda suke fitowa su karantar da mutane akan yanayin yadda halin da gwamnati take ciki halin da ƙasa take ciki kuma idan ka kalli tarihin duniya da irin yadda ake kutungula shugabanci a duniya zaka ga cewa duk ƙasar da ta samu shugabanni waɗanda suke zaluntar al'ummar zaka ga cewa wannan ƙasar tana rigima ne da ƴan jaridu da ƴan gwagwarmaya waɗanda suke kokarin nuna wa al'umma halin da ake ciki a cikin gwamnati bari in baka wani misali haƙƙin kowane ɗan ƙasa ne wanda ake mulkarsa ya fito ya faɗi albarkacin bakinsa akan abin da ya shafi ƙasarsa kar fa ka manta shi shugabancin al'umma ya bambanta da shugabancin gidanka shugabancin gidanka wani abu ne na ƙashin kanka wanda zaka iya yadda ranka yake so amma shi shugabancin al'umma kamar mutum ne zan yi gini na dauko na bashi aiki ya min leburanci to haka shugabanni suke a wajen talaka aiki suke yi mana saboda haka haƙƙin ɗan ƙasa ne ya bibi yadda ake tafi da wannan aikin in ya ga abin da ba daidai ba ya fito ya faɗi albarkacin bakinsa abin da yasa masana suke Allah wade da wannan dokar sannan kuma suke tunanin cewa an yi wannan dokar ne kai tsaye dan a cizguna wa ƴan jaridu da kuma masu fadin albarkacin bakin su akwai kungiyar editoci na ƙasa tayi bayani cewa wannan dokar an yi ta ne dan a cizguna wa ƴan jaridu sannan kuma a cizguna wa ƴan gwagwarmaya masu fadin albarkacin bakin su dalilin ta ita ce shine akwai ƴan jaridu da dama da aka kama a cikin wannan ƙasa daga farkon hawan wannan gwamnati kawo yanzu kaga da irin su Abba Jalingo da irin su Chidi Odikalu da irin su Sore duk irin waɗannan misale ne waɗanda ake bada misalin cewa irin waɗannan mutanen sakamakon fadin albarkacin bakin su ne yasa aka kama su wanda har yanzu waɗansu daga cikin su wanda irin su Sore ma an kai su kotu amma irin su Abba Jalingo da sauran su zaka ga cewa badakala aka yi ya fito ya fadi badakalar maimakon a fito a nuna cewa abin da ya ba daidai bane idan ai da hujja a kai shi kotu in yana da wani abu wanda ya fada ba daidai ba a kai shi kotu a hukunta shi amma ana ta revolving around nonsense shi ba a hukunta shi ba sannan kuma shi ba a sake shi ba kaga wannan gabaki ɗaya cizgunawa ne sannan kuma mu dawo mu kalli su waɗannan sanatoci waɗanda suka kai wannan motion din akwai sanatoci guda biyu na farko akwai sanata Muhammad Sani Musa wanda idan ka kalla shi maganar sa ma da dan sauki domin ya ce a yi tara daga kan naira 150 abin da ya sama sannan akwai sanata Ali Sabi Sanata Ali Sabi shine yake cewa za a iya yin capital punishment ga wanda ya irin wannan abun.
Tsauran hukunci kenan.
Tsauran hukunci shine kamar hukuncin kisa. To idan ka kalli wannan abun zaka ga cewa dole masu lura da al'amuran yau da kullum su yi zargin cewa an yi wannan dokar ne ta fuskar a cizguna wa ƴan adawa a yi amfani da su ita ta fuskar a razanar da ƴan adawa ko kuma a cizguna wa waɗanda ba a tare da su. Ni a fahimtata a ƙasar nan akwai doka barista kamar yadda barista ya faɗa ba karazu ba ake zaune ba idan ka ɓata min suna ka faɗi abin da yake ba daidai ba ina da damar da zan iya kai ka ƙara police station ko in kai ka ƙara kotu a zo a bincike a hukunta ka barista ya kafa misali akan irin waɗannan abun shin menene na ƙara tsaurara abun kuma in ba akwai wata a ƙasa ba bana mantawa wannan gwamnatin
ta wannan abu kuma nake ganin
akwai wani abu a ƙasa daurin boye ne a ciki kar ka manta wannan gwamnatin ta shugaba Buhari babu abin da ya taimakawa wannan gwamnatin jigon kawo wannan gwamnatin shine kafafan yada labarai irin bincika da masu lura da al'amuran yau da kullum suka yi akan irin badakalar da ta faru a lokacin gwamnatin shugaba Jonathan aka fito da ita aka gaya wa ƴan ƙasa suka gano cewa lalle akwai matsaloli da suke faruwa a gwamnatin PDP aka zo aka samar da guguwar sauyi irin wacce ba a taba zaton za a samar da ita ba a ƙasar nan wannan ita ce ta bawa shugaba Buhari dama yau yake a mazaunin shugaban Najeriya wanda babu wanda ya taba zaton zai iya kawo wannan lokacin amma in ka kalli damar da ya samu jigon abin da ya kashi kafafan yada labarai da ƴan gwagwarmaya sun taimaka wajen kawo shi sannan kuma ta ɗaya fuskar da nake kallon wannan doka idan da a ce wannan doka an yi ta ne da niyya mai kyau kamar yadda waɗansu suke zargin cewa an yi ne dan a musguna ƴan opposition party da sauransu inda an yi ta ne da niyya mai kyau zaka ga cewa babu shakka irin abubuwan da yake faruwa a social media na ƙazafi na zage-zage na batanci hada hotunan mutane da irin maganganu wanda kai abun kunya ne ma kaga abokin ka yana irin wannan kai ma yi liking akai
ba za ka iya yi ba kana nuna wannan dokar kamar ba a gabar da ya kamata aka yi ta ba kuma kana ƙara jin damar cewa fa ana fahin laifin nan ba mutanen ƙasa suna sakin baki yadda ya kamata
kware da gaske
to wanne za dauka kenan wanne zan
ai ka gane kamar yadda na gaya maka cewa akwai hukunci ba bashi babu shi ba amma me isa yanzu ake so a ƙara tsaurara shi idan su ake a taimaki talaka
kar ka manta
abin da ka gane ko ai yanzu na baka misali yanzu ba ma kungiyar editoci ta ƙasa ba akwai wata kungiya wannan CWPPF ita kanta ta yi bayani yana cewa daga farkon shekara farkon wannan gwamnatin zuwa kawo yanzu an kai wa gidajen jaridu hari wajen guda 71 an kama ƴan jaridu da dama ba don wani abu ba don fadin abin da ya saba da ra'ayin wani ba wai don sun aikata laifin ba ina fatan ka gane to irin wannan zarge-zarge da yake faruwa dole ɗan ƙasa zai yi tunanin cewa an yi wannan abin ne domin a hana ɗan ƙasa fadin albarkacin bakin shi ba fa ina ce maka ba a laifin ba tabbas ana laifin kuma babu mutumin da zai so yau a zo kafar yada labarai a ci mutuncin mahaifinsa akan abin da bai ba amma idan mahaifinka ya ware hannayensa ya zura kuɗinsa akan dukiyar baitul mali ta ƴan ƙasa to ya kamata a zo a gaya wa ƴan ƙasa yadda irin waɗannan abubuwan suke faruwa sannan kuma idan wani abu mai kama da bita da ƙulli ya fito wanda ake ƙoƙarin a yi wa ɗan jarida sa sakamakon ba a so ya sanar da ƴan ƙasa irin waɗannan abubuwan kamata yayi ayu hukunci cewa duk ɗan jarida ko kuma ɗan gwagwarmayar da aka kama aka bincika aka tadda shi babu dalili ba shi da laifi to wannan wanda yayi sanadin kama shi shi kuma wani irin hukunci za a masa wato dole duk abin da ba shi da iyaka to zai iya wuce iyaka kamar yadda na gaya ma dole a rinka duba ana sarin bakin gatari maganar capital punishment akan fadin albarkacin baki wannan kai tsaye san zuciya ne amma irin wanda nake ganin shi sanata Ali Sabi yake bayani cewa irin waɗanda suke dauko hotuna daga wasu wurare waɗanda aka rigima su zo su rubuta su ce an yi a wasu wuraren wannan ya haifar da an yi kashe-kashe tabbas wannan abu ne mai tsauri kuma kamata a ce a irin wannan an tsaurara dokar amma
misali kamar an dan yi wata rigima a Ngoku sai ka je ka dauko wani hoto a wata ƙasa da ake kashe-kashe sai ka dauko hoton sai ka ce na Ngoku
na Ngoku ne
shi a gurin sa yana ganin wannan ya kamata a kashe mutumin da
wannan in har aya kamar yadda dokar ta ce in har wannan abun ya haifar da kashe-kashe
in bai haifar ba
akwai kuma irin kamar tara daga kan naira 150 abin da ya sama wato ka gane cewa Najeriya abubuwan da ake zuwa da su ba wai dacewa ne ba sai ba amma ba su cancanta a zo da su ba a daidai wannan lokacin akwai abin da ake da bukata ba shi ba ai kamar misalin boda ne da waɗansu abubuwa da muka zazzauna a zauren nan muka tattauna akai zaka ga cewa abin da aka zo da shi ya dace amma sai kaga cewa akwai wata kisisi na da kutungila a kasan irin abubuwa
zamu zo maganar boda din ita ma dan naga an kafa wani committee zamu zo shi sai dai kafin nan akwai zarge-zarge da korafe-korafe da suke karfi a yanzu haka barista cewa a lokacin da ake kokarin yin zabe a jihar Kogi fara shugaban kasa ta roki majalisar dattawa da ta daure ta tura musu naira miliyan 10,000 wasu suna ganin me yasa ba a tura wannan kuɗi ba sai dab da za a yi zabe a jihar ya barista ya kalli wannan balahira da mutane suke wannan zargi
da farko shi abin da za ka yi la'akari da shi shi da kafa da gwamnati shi mai girma shugaban kasa shi yasa aka rubuta wannan kuduri cewa yana son majalisa ta zartar da kuduri na cewa a bawa gwamnatin Kogi State naira biliyan 10 ma'ana naira miliyan 10,000 da miliyan 69 to amma shugaban kasa a wasikar da ya aika majalisa yana magana cewa wannan kudin asali kudin gwamnatin ita jahar Kogi State ne da ta yi aikace-aikace a tituna na federal gamman kuma take bin federal gamman bashi kuma federal gamman ba ta biya ba kuma kafin yanzu ragowar jahohi 24 kowace federal gamman ta biya su banda Kogi shi isa yi wannan abin to a lokacin da aka zo da wannan kudirin majalisa akwai minority leader wanda dan jam'iyyar adawa ne ya tashi ya kalubalanci zauren senate cewa a wannan lokacin da irage bai fi kwana uku
ba sai zabe ba
Kogi State din nan za a yi zabe ba to bai kamata a ce a yanzu za a yi zabe kuma a ce a bawa shi gwamna naira miliyan 10,000 da kuma miliyan 69
saboda
shi a tunaninsa wannan za a yi amfani da wannan kuɗi ne a wajen siyan ƙuri'a za a yi amfani da kuɗin talakawa ga abin nan to kaga idan ka tsaya kai la'akari kuɗi dai kuɗin jihar Kogi ne to amma timing ɗin da aka bada kuɗin ba daidai ba ne kuma shi wannan gwamnan yana daga cikin gwamnonin da suka fi zaluntar ma'aikata a Kogi State suna fama da matsalolin albashi ka fuskanta ko ya kai na wata 8 ba a biya su albashi ba saboda haka yanzu duk waɗanda suka je za su yi masa campaign har da mai girma matar shugaban kasa roƙon da suke yi wa talakawan Kogi State shine talakawa su yi hakuri su yafe mar wannan failure da yi
to
su yafe mar wannan abubuwan da yi musu na rashin biyan su baki kuma su kada masa kuɗi
kuma a lokacin ba shi da kuɗin da zai biya su ne har ake cewa a yafe musu
to abinda za ka yi la'akari da shi tunda har yana da kuɗin da zai yi wa federal gamman aiki a matsayin bashi ibiyo federal gamman kuɗi biliyan 10,000 kamar inda ake faɗa
miliyan
10,000 shine ai biliyan 10 to ai kaga bai kamata a ce kuma ya kasa biyan
albashi ba wajen wata 7 kace
wajen wata 8 ake bibiye da shi kuma kaga akwai waɗanda a masu sharhin al'amura suke ganin cewa akwai abin da ake ce mar quid pro quo
to
kayi min ni ma in lokacin bikin ka yazo in saka ma akwai waɗanda masu sharhin al'amura da suke ganin miliyan 40 da ƴan kai da aka bawa shu aka saiwa shugaban kasa form din takararsa na shugaban kasa ya haya bella ne ibayar
shi gwamnan kogi
shi wannan gwamnan kogi amma shi kansa yana ganin abin zai yi nauyi baya iya biyan ma'aikata ka fuskanta ko kuma yace yazo ya saiwa shugaban kasa form din takara saboda haka sai aka masu sharhin al'amura sai suke ganin fronting waɗanda suka zo a zahiri suka ce su suka sai form din nan a fronting suka yi mai shi ya sa niqabi ya labe a bayan su amma shi ya biya wannan kuɗin saboda haka shi ma yanzu bikin sa yazo to bari a saka masa a bashi abin
da kuma a yanda ake wannan yanayin shugaban kasa bashi da kuɗin da zai sai form din ne tunda a karo na biyu ne yanzu
ai kaga
aka sai wannan form din to ai tambaya ce da ya kamata su ba mu amsa
to ai shi ne kaga shi ai kullun ce ake yi talaka ne a cikin
tunda 2015 shugaban kasa ya bayyana cewa bashi da miliyan 27 ko da zai sai form sai da ya hada da banki to yanzu kuma an zo zango na biyu babu kuɗin da za a sai form din shine gwamnati ya bada wancan kuɗin koko barista
Allah masadi kullun dai ce ake yi shi a cikin mu yake to amma kuma zaka ga drastically in the lifestyle din ya canja yanayin rayuwa wanda ha kawai at will wanda matarsa ba a taba jin taje ta yi hutu a London ba taje ta shafe wata uku a London wanda kuma tsadar rayuwa wanda ba ita kadai za ta je ba da ita da ma'aikata da kowa ka fuskanta ko a dan wannan zaman da za a yi tunda ba irin rayuwa za a yi ta talaka ba watakila za a iya cin kudin form din nasa na naira miliyan 40
yara da yace matarsa ba a taba jin taje ta yi hutu ba kai mai kai kuskure ba wai ba a taba ji ba tana zuwa ka dan yi kudin tintibi a magana
abinda nake nufi kafin su shigo fadar gwamnati ba a taba jin kafin su karbi madafin iko ba a taba jin Aisha Buhari ta je London ta yi hutu ba na kwana ɗaya ba na kwana biyu ba na kwana
uku
ba na wata biyu sai dai na taba ganin ta da makarrabai
na taba ganin ta a London ta je bikin yaye a gidan Guba Galadima wacce ta gama karatu a
wata note
amma ba yauwa ban dai san wannan kwana note ba amma na ganta
ta ranke dade zuwa ka je ka ga bikin yaye dalibi ai bai fuka je kai kwana biyu ka dawo ba wannan dai the point shine ka gane ko shi ya haya bella din nan abinda mutane ɗan adawa
suke magana
sukai magana akai shine bai kamata a ce ya rage kwana uku za a yi zabe ba federal government ta dauko kudin talakawa na kogista ta dan kamar kawai gani ake yi kamar an bashi ne yayi amfani da kudin wajen campaign din siyasa wanda akwai waɗanda suka yi roko cewa in dai gwamnati da gaske so take al'umma su amfani da wannan kudin nata su bari sati ɗaya an gama zabe a baya sati daya ba tun an gama kowa ya san makomarsa amma yanzu wannan
wanda yazo sai a
ba yanzu wannan kudin da aka yi zabe nan wannan asabar din a Kogi State ka fuskanta ko wannan kudin yanzu da zaka je ran litinin ka ce kana son ka ga ina biliyan 10 din nan ta shiga wallahi zaka ganta da wawa keken
gidi Allah ya sauke comrade wannan batu yana da dan sarkakiya musamman ma muna yi ne domin a kwato wa talaka hakkinsa muna yi ne da al'ummar jihar Kogi shi yasa muka kalli wannan batu ya ka kalli wannan batu na sakin wannan kudi naira miliyan 10,000 a lokacin da ake yin zabe a jihar Kogi wanda ne an ce hakkin su ne
wato malam Muzammil in zaka bibiyi abin da yake faruwa a cikin kasar nan musamman na zabe idan aka zo za a yi zabe wanda ya rage ba zabe bane na kasa wata jiha ce guda wacce za a yi zabe abin da yake faruwa a wannan kasar ba wai wannan bane sabon abu da ake hada kai tsakanin jami'an gwamnatin da take kai ayi amfani da kudin talakawa ayi amfani da jami'an tsaron talakawa a tafi ai cha aje a kwato kujera abubuwa sun sha faruwa a cikin wannan kasar bari mu baka wani misali bana iya mantawa lokacin da aka yi zaben jihar Ekiti a daidai wannan lokacin ana kashe mutane dubban mutane a jihar Zamfara ana sace mutane ana duk irin aikin laifin da kasan na cin zarafin dan adam a jihar Zamfara ana yi a daidai wannan lokacin aka debi jami'an yan sanda dubunnai ana maganar ya kai sama da mutum 20,000 na jami'an yan sanda ga jami'an civil defense banda jami'an yan sanda na farin kaya wanda ba za a rasa kai su wajen ba banda sauran irin jami'an tsaro da sauransu waɗanda ake kaiwa wajen zabe irin su migration irin su custom wadansu da wajen su zaka ga cewa yan sanda kawai da civil defense dubinnai ne wanda ya fito karar cewa aka diba aka kai jahar Ekiti a daidai lokacin da jahar Zamfara take bukatar daukin gwamnati akan halin tsaro da take ciki to kaga irin wannan a cikin wannan kasar abubuwa ne da zai baka takeici zai baka bakin ciki sannan wani lokacin kuma zaka rinka yi wa kanka tambayoyi da dama akan wai shin wace irin kasa muke ciki ne sannan kuma shin waɗannan mutanen da suke mulkan mu wani irin mutane ne babu wani mutum a cikin wannan kasar wanda zai ajiye bukatar sa ta siyasa ko kuma wata bukatar sa ta san zuciya tsakanin sa da wani ya kalli irin wannan abun duba na basira sannan ya ce wannan abun babu dardashin siyasa a cikin sa a daidai lokacin da ake kokarin ayi zabe a cikin wannan jaha ta Kogi a daidai lokacin da ake zargin jami'an gwamnati suna amfani da dukiyoyin talakawa wajen su amfani da shi ta karfin tsiya ko a mutu ko a rai ta hanyar kwato kujerar da talakawa suka zaba a daidai wannan lokacin kuma gwamnati ta dauki kudin talakawan jahar Kogi wanda ya kai naira biliyan 10 ta danka wa gwamnati da yake kai a daidai lokacin da za a yi zabe wannan akwai tambayoyi da yawa sannan kuma abin takeici ne sannan masana da dama sun yi tambayoyi akan irin wannan abin shin jahar Kogi ce kadai take bin bashi a wannan kasar sannan me yasa sai da zabe ya to dab da dab sannan aka dau wannan kudin aka bada
kwana uku ga zabe
sannan menene yasa ba za a bari in sabuwar gwamnati ta zo ba a danka waɗannan kudaden karka manta gwamnatin jahar Kogi yana ɗaya daga cikin gwamnan da ake zargin cewa yana da yawo da manya-manyan motoci na alfarma idan zaka kirga gwamnoni biyar a cikin kasar nan waɗanda in ka gansu kaga convoy din su zai ba wa kowanne irin mutum mamaki gwamnan jahar Kogi yana ɗaya daga ciki a daidai lokacin mutumin da ake masa zargin cewa akwai kudaden ma'aikata waɗanda sun kai wata da watanni ba a biya su ba kamata yayi a ce gwamnati ta auna irin wannan mutum a ma'auni cewar shin ya kamata a daidai wannan lokacin a dauki kudin mutane a bashi za a yi zabe ya kamata a rinka yi wa mutane adalci kuma sannan a gane cewa kujerar fa da ake kai alfarbar mutane ce ake ci ba wai wata alfarma bace ta kashin kai
ko dan
kafi wasu al'umma inda magana karfi ne zaka ga cewa Malam Muzamil baiwa ta mulki zaka ga cewa kai kadai idan ka fadi magana zaka juye sama da mutum miliyan 100 kai kadai wanda mutum daya ma inda rigima za a yi wani zai bubbuge ka to kaga idan mutum ya tsaya ya kallo wannan zai ga cewa wata buwaya ce ta Ubangiji Allah ya taimake shi ya ara masa maimakon ya amfani da ita ya samu ya shiga aljanna ko kuma ya samu daukaka a lahirar sa sai ya amfani da ita wajen ruguzata karka manta an sha zargin gwamnoni fa da yin amfani da kudi da yin amfani da jami'an tsaro da yin amfani da karfin tsiya wajen su kwaci kujera a jihohin su ya kamata a ce gwamnatin tarayya ta yi duba da irin wannan abin cece ku ce yayi yawa akan wannan magana musamman gwamnatin shugaba Buhari da ake mata kallon cewa gwamnati ce ta zo da gyara musamman ita da take ganin cewa gwamnati ce wacce take yaki da cin hanci da rashawa kamata yayi yanzu hukumar EFCC a ce su ne suke aiki akan gwamnatin jahar Kogi shin ina kudin Paris Club da gwamnati ta ba gwamnoni ina kudade wanda gwamnati ta bawa gwamnoni akan su biya ma'aikata albashi amma wannan gwamnati har yanzu ana cece ku ce akan su biya ba shin ina hukumar EFCC ba za ta aji fara binkice akan wannan bawan Allah ba ta ji cin cewa kudin ma'aikata yana ina ba ma maganar a ɗebi wasu kudin a bashi ba ake magana Malam Muzamil magana ne ta idan da akwai gwamnati wacce take tosayin talakan kasa kamata yayi a ce hukumar EFCC ba wai ta kama shi ba tunda yana da immunity kamata yayi a ce tana binkice akan sa wanda ya dace a ce yanzu akwai bayanai da aka hada akan sa wanda jira ake yi idan ya sauka ayi bincike a kama shi a bincike shi inda hali a gurfanar da shi akan
Allah ya kyauta
Malam Muzamil ba wai a debu wasu kudaden
a kama da kuma da akwai gwamnoni wani gwamna na jam'iyyar adawa wanda bazan iya tuna sunan sa ba wanda aka matse su wajen amfani da tasarrufi da dukiyar jahar sa
gwamnan jahar Ekiti ne har rufe account
din sa yawa gwamnan jahar Ekiti sannan akwai lokacin da ake zargin cewa yana abubuwa ba daidai ba kudin da za su tasarrufi da su na jahar ma sai da aka rinrife karfin yadda zai tasarrufi da dukiya
aka rage
aka rike aka abun nan to kaga irin wannan treatment din shi ya kamata a ci
gaba kaga ko dan yana jami'ar adawa ne misali ka gane ko in har gwamnati
zargin haka
gwamnan jahar Ekiti yana gamawa EFCC suka nade shi yana saukaran da ya sauka EFCC suka nade shi sannan EFCC tana da damar ta gudanar da bincike gwamna yana kai doka ta bata dama ga barista na za ta bincike ka kana kai kama ka ne ba za a yi ba to bai kamata a ce gwamnonin jam'iyyar adawa waɗansu EFCC ko kuma wata hukuma ta freeze din account din su ba ana gudun kar su taba account din kudin jahar su amma kuma wani gwamnan duk da kasancewar akwai zarge-zarge a kansa sannan kuma ƙara masa ake sannan a daidai wannan lokacin da ake mana magana cewa ana
wannan
za a yi zabe ana mana maganar ana yaki da cin hanci da rashawa wannan cin zarafin dan Najeriya
abubuwan da yawa
cin zarafin dan Najeriya
abubuwan da yawa har yanzu ne muna batun jami'a mai mulkin kasa jami'ar APC da kuma salon mulkin ta barista cikin satin da sai muka tashi da labarin shi kansa ma shugaban jami'ar APC Comrades Adams Ashumole ya fuskanci matsala daga jihar sa ta Edo ya samu matsala da shugabancin jami'ar APC da jihar sai suka ce sun dakatar da shi
gaskiya ne
wai idan muka kalli abin ta fuskar doka kana shugaban jami'a sai kuma aka ce an dakatar da kai a jihar ka me hakan yake nufi
da farko na dan bibi shi wannan
labari
labarin shi dakatar da Adam Oshomole zaka ga kamar misunderstanding ne
rashin
fahimta ne tsakanin sa da shi gwamna mai ci
Godwin Obaseki
eh saboda gwamna mai ci na Edo State wanda kusan shi ya gaji Adam Oshomole sanda ya sauka daga gwamna shi wannan ichi gwamna kuma yanzu shi ma ya kamar to shine aka samu rashin fahimta a tsakanin su to wannan rashin fahimtar ijanyo aka ce an tsige shi shugaban jam'iyya na Edo State da aka tsige shi wanda dan gidan gwamna ne saboda haka shi ma gwamna isa aka tsige sakataren state din kenan sannan kuma suka bada sanarwa cewa sun dakatar da Adam Oshomole to amma a yanzu wasu daga cikin ciyamomin local government sun fito sun barranta kansu cewa su busu taba kadawa Adam Oshomole vote of no confidence cewa ƙuri'ar cewa sun dawo da karekesa ba zai iya ba kuma suna Allah wadai da abin da gwamna yi to saboda haka idan ka kalli abubuwan turka-turka da take faruwa zaka ce hayyo Adam Oshomole shi yake zaune daram a madafin iko saboda haka kasancewa su shugabannin jam'iyya na local government da busu fito sun Allah wadai da shi ba busu fito sun ce sun dakatar da shi ba suna tare da shi to zaka ga kujerarsa kamar tana zaune daram to amma shi kansa Adam Oshomole din nan fa kafin wannan lokacin zaka ga an samu rigingimu kala-kala da Adam Oshomole kafin yanzu a shekara da ta gabata 2018 a daidai wannan watan da muke ciki na November zaka ga an samu rikici kala-kala duk da zabi inda aka zargi Adam Oshomole ya karbi cin hanci na dala mai gugar dala har dala miliyan 50
amma ɗansa na shugaban jam'iyyar APC
wanda da gwamnoni da wasu jigajigai a cikin jam'iyyar suka nemi sai an ma cire shi ko an dakatar da shi wanda hukumar DSS jami'an tsaro na farin kaya sun yi aikin su tukuru akan wannan binciken wannan badakalar cin hanci da rashawa saboda akwai waɗanda suka dinga zargin cewa inda kaga ana cefanan awakai a kasuwar awakai haka idan ga sai da kujerun takara
to shine wannan zargin
akwai wannan zargin mai karfi kuma su DSS sun mika wa shugaban kasa kundin rahoton wannan binciken da suka yi
da zargin da aka yi
ga abinda yake ciki ga kuma recommendation
shawarwarin da suka bayar
ga shawarwari na matakan da ya kamata a kama shi a cire shi daga office a gurfanar da shi a gaban kotu to sai ya ruga da gudu wajen mai gidansa daga nan kuma magana dai tashiriri ce to kaga kullun abinda muke magana shine wannan zargi da ƴan Najeriya suke cewa wani sa'in zaka ga ƴan adawa idan su aka samu da abun ma da bai kai irin wannan ba ba da dadewa ba duk dan Kano ba zai manta incidents din da ya faru dangane da Malam Ibrahim Shekaro ba wanda shi ta fadar Malam Ibrahim Shekaro cewa yana ma sama yana lazimi ana rabon kuma kudin campaign kudin campaign aka ba su amma duk sai da aka gurfanar da su a gaban kotu ga wani ana zargin yayi almundahanar dala mai gugan dala miliyan 50 da ƴan kai
a to amma shugaban jam'iyyar ba an yafe musu bin
har yau dai rahoto
ta shuta bakin shugaban jam'iyyar in ka dawo jam'iyyar APC in ana zargin ka da wani abu ba an yafe maka ba barista
to ai shine kaga ai shine nake ga ya maka
na san zai kara haske akan wannan
shine nake ga ya maka cewa ana cewa da ƴan Najeriya yaki ake da cin hanci da rashawa yaki ake da cin hanci da rashawa to amma kuma a zahiri idan ka kalla abin zaka ga akwai shafaffu da mai wanda kuma wannan ya taba faruwa a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wata mata da ake ce mata Fatimatul Makazumiya Fatimatul Makazumiya din nan ta fito daga cikin manyan mutane sai aka zargi ta yi sata
to fa
saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ka san shi ba a rashin gaskiya a gaban sa ita shi sai an yanke mata hannu da ƴan uwa da abokan arziki hankalin kowa ita shi ba wanda a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai iya tarkarsa sai Usama dan Zaid ne da ake ganin akwai soyayya mai karfi tsakaninsa saboda ko a littattafai na hadisai da shauransu aka faɗi Usama zaka ji an ce hibbu rasulullah ibnu hibbu rasulullah masoyin manzon Allah dan masoyin manzon Allah to kusanci da suke da manzon Allah sai aka je aka same shi aka ce to Usama dan Allah dan annabi ka je ka nema wa yarinyan nan afuwa da ije ice da annabi ai mata afuwa a sassauta iga fushin da bai taba gani a wajen manzon Allah ba ike ce ma atashfa'u fi hadd min hududillah yanzu zaka zo ka nemi ceto a haddi daga cikin haddojin Allah ice wallahi law anna fatimatu bintu muhammadin sarakat laqada muhammadin yadaha yau da fatima ɗin manzon Allah ce tai sata wallahi da sai manzon Allah ya yanke mata hannu
subhanallah
ice inna ma ahlaka man kana qablukum idza saraka sharifun taraku wa idza saraka dha'ifun aqamu alayhi ladda abinda ya halakar da mutanen da suka rigaye ku sune idan babba isata sai a kyale shi idan rarrauna'i sai a tsaye mata haddi to kaga typical example din da yake faruwa a Najeriya in dan jam'iyya mai mulki yayi almundahana izalunci al'umma isaci kudin talakawa ishiga cikin ha'inci da zamba kasancewa dan jam'iyya mai mulki ne sai kaga gwamnati ta tankwashe hannunsa an kasa komai akai in talaka'i wanda ba shi da komai barawon akuya ko dan sa ne sai ka ganshi a kurkuku
ita kwana kuma a can
eh ta kwana in ta kwana ko kuma in dan adawa yayi to annabi yace abin da ya halakar da al'umma ta bayan mu kenan to kaga yanzu a Najeriya ba ta dadewa ba aka zargi cewa sakataren gwamnatin tarayya yayi almundahana da kudin waɗanda yakin boko haram ya raba su da mahallin su
shine miliyan 150 na kudin gyaran
ciyawa na kudin gyaran ciyawa amma mutumin nan din Najeriya kamar ta tsage ana kiran shugaban kasa gwamnatin masu gaskiya ce gwamnatin masu yaki da cin hanci da rashawa ne a hukunta mutumin nan amma daga tasowar wannan zancen zuwa lokacin da isa ka daga office an yi watanni kuma shugaban kasa bai dau matakin ya cire shi ba sai da Obasanjo ya fito izafafan maganganu sannan aka cire shi bacin an cire shi aka ci gaba da shafa bayan sa da mai saboda shafaffai da mai ne aka kasa kai shi kotu sai da Obasanjo ya kara yin wata maganar sannan ije office din EFCC kuma shigar da iwo office din EFCC shiga shantin kadangare yi masa
to taya kenan
yaje ya fito kuma kai kana jin ana bibiyar shari'ar sa to saboda aka kaga abin da ake fada cewa yaki da cin hancin nan da rashawa da ake fada ni a fahimta ta a fahimta ta ba gaske bane
Allah ya soke barista kuma da kaje da barista ya kwaso batutuwa duk dai ana batun ya batun cin hanci da rashawa kai ya ka kallon wannan rikice-rikice da suke faruwa
wato kafin izo kan maganar shugaban jam'iyyar APC Adam Oshomole bare dan yi tsokaci kadan akan zarge-zarge da ake yi wa mutane a baya waɗanda doka ko in ce suka fi karfin doka a ƙasar nan waɗanda sun girma hukunci a hukunta su wato abinda kullun nake faɗa shine ina mamaki ma wani lokacin idan naji ana magana cin hanci da rashawa wannan abin ya kamata a ce dan Najeriya ma a ce ya saba yana ma daukan irin waɗannan abubuwan ba komai ba kuma inda nake godewa Allah kamar yadda gwamnatin nan ta binkici waɗansu mutane waɗanda ake zargi a baya sun ci hanci da rashawa lokacin karansu yana kan tsaiku aka kasa hukunta su yanzu ta kama su ta hukunta su waɗansu ma kotu ta ce a sake su sannan gwamnati ta ki bin umarnin kotu ta ki sakin su to muna fatan cewa in wata gwamnatin ta zo tunda abu ne na juyi-juyi za a hukunta su misali kar ka manta akwai badakalar wacce ake zargin tsohon shugaban hukumar DSS wato ita Ifan wanda ya karbo naira biliyan 20 daga bankin nan na CBN wanda Malam Lawan Daura ya karba a lokacin nan an yi amfani da naira biliyan 3 saura naira biliyan 17 jami'an hukumar EFCC wanda hukuma ce wacce take mai zaman kanta kuma take aiki na binciken rashawa ta tafi gidan wannan bawan Allah bayan ya sauka daga kan mulki ba shi bane akan gwamnati ta tafi za ta kama shi amma abin da zai baka mamaki abin da lokacin da naga wannan abin ya ban mamaki saboda irin abu ne wanda bai taɓa faruwa a ƙasar nan ba wanda shugaban hukumar EFCC na wannan lokacin DSS ƙarƙashin jagorancin Malam Lawan Daura suka zara bindigogi kamar za a yi harba-harba EFCC sun je kama mai laifi akan su tume shi barista hukumar DSS ƙarƙashin jagorancin Malam Lawan Daura ta hana a kama shi a wannan daidai wannan lokacin abinda masana suke kallo a wannan lokacin ya kamata a ce shugaba Buhari ya dau mataki na gaskiya a wannan lokacin shin ta ya za a yi aje a kama mutumin da ake zargin akwai badakala na kuɗi sannan kuma wani jami'i na gwamnati su hana in ka kalli abun ma yadda online da ana sawa in ka kalli bidiyon abun zai baka mamaki DSS sun yi cooking EFCC sun jabu da baya gashi nan ko ina yanzu muka gama zan nuna ma abun da takeici da ciwo mutumin da yake da laifi aje kama shi sannan kuma wata hukuma ta hana a kama shi kuma a ci ban za a tafi a lokacin ba dau wani mataki ba sannan bayan an gama wannan
ba a kama shi ba
ina mai mamaki sabbi yake faruwa sannan bayan wannan karkamanta akwai karkamanta akwai tsohon hukumar nan mai binkicin sirri na kasa da kasa wato ambassador Oke wanda aka cire su daidai lokaci guda da babacin lawan ambassador Oke a wannan lokacin in ka lura ana zargin shi da badakalar kuɗi wajen dala biliyan 46 wanda aka kama a Lagos a wannan lokacin maimakon a ce ambassador Oke an kama shi lokacin da DSS bayan sun bar gidan ita ifan za su je su kamo shi a gidansa shi the same thing jami'an hukumar lokacin da EFCC suka je za su kamo shi shi fa ambassador Oke an kama shi da laifi ana zargi har gwamnati ta cire shi EFCC suka je za su kama shi ma the same thing yadda DSS suka hana a kama ita ifan shi ma suka hana a kama shi
to kuma ana sanar
ka gane sannan to ai abu ne wanda in har ni wanda ba kowa ba a kasar nan zan sani Malam Muzammil a matsayinka na dan jarida a matsayin barista duk mu san irin waɗannan abubuwan ai shugaban kasa wanda a kullun ake gaya masa abin da yake faruwa a kasa yafi kowa ya san irin wannan abin Malam Muzammil amma irin wannan mutane yanzu ambassador Oke ba a ma san inda yake ba amma kuma abin da zai baka mamaki ambassador Muhammad Dauda wanda ya zargi waɗansu mutane cewa wannan kuɗin na ambassador Oke sun zo sun yi badakala da shi shi kuma sai aka yi kokarin a kama shi har ma aka kore shi daga gidan da yake na gwamnati amma shi Oke yana cikin gidansa na gwamnati sannan da jami'an gwamnati ake tsaron sa to kaga idan aka dawo kan maganar mu kan in sauka akan Adam Oshomole in ka lura zaka ga cewa a tarihi ai ya saba faruwa sai dai mu ce kawai Allah ya sauka Allah ya kawo mana gyara kuma muna fatan shi muna addu'a Allah ya kawo mana shi saboda jigon lalacewar Najeriya Malam Muzammil shine cin hanci da rashawa kuma jigon cin hanci da rashawa shine shugaban kasa yayi gaskiya anan jigon duk wata magana da kaji ana yi a kasar nan za a yi kaza idan ba a magance cin hanci da rashawa ba ƙarya ne kuma sannan jigon abin da ya lalata yaki da cin hanci da rashawa a garin nan shine ware dan mowa da dan bora ka gani ko ware dan mowa da dan bora mafi munin cin amana kasa da ra'ayi wa talakan kasa a cikin kasa shine a kama mutun da laifi idan karansa ya kai tsaiko ba za a hukunta shi ba ya ci banza wannan shine mafi girman cin amana kasa da ra'ayi wa talakan kasa domin a kowane lokaci na farko irin wannan abin yana karasa al'umma su tashi su nemi mulki ko a mutu ko a rai a irin wannan abin ne yake janyowa zaka ga cewa akan shugabanci mutun daya ya yadda mutun dubu su mutu saboda idan ya samu wannan shugabancin ba ma shi kadai ba waɗanda suke kusa da shi gaba suke da doka a kullun ina faɗa cewa idan ba a yi zargi ba ba za a yi binkice ba in ba a yi binkice ba ba za a yi hukunci ba Malam Muzammil akwai mutanen daren nan mun zauna anan mun yi magana akan cewa ga zarge-zarge nan an musu Malam Muzammil sun ma girma a musu hukunci mu dawo kan wannan magana ta shugaban jam'iyyar APC in ka lura shi shugaban jam'iyyar EFCC ai an dade ana zargin sa ba ma da badakalar cin hanci da rashawa ba akan nuna karfi isa da izza da kafafa da nuna cewa an isa sai abin da muke so za a yi irin waɗannan abubuwan suna faruwa kuma ana zargin cewa irin waɗannan abubuwan su ne suka ja jam'iyyar APC ta rasa jihar Zamfara su ne suka sa jam'iyyar APC ta rasa jihohi da dama a cikin kasar nan to kaga in ma ba a gyara irin waɗannan abubuwan ba domin talakan kasa kamata yayi a ce an gyara irin waɗannan abubuwan dan benefit din ita kanta jam'iyyar domin kar ka manta siyasan nan kamar shekara hudu ne kamar yau ne zaka ga an kare yau ina jam'iyyar PDP ta zama labari to abin da ya kamata a yi
kamar yadda honorable Aman Allah kan
faɗa ka gane ko ya kamata a yi yanzu yadda aka dawo next level din nan kamata ya ace duk mutumin da ake zargi ya ci hanci da rashawa ba sani ba sabo a ce an hukunta shi a lokacin wannan Adam Oshomole matar shugaban kasa da kanta matar shugaban kasa ta fito tayi zarge-zarge akan shi sannan har hukumar DSS tana da karfin iko na doka ya bata dama ta gurfanar da mutum a kotu nayi mamaki a lokacin da bata gurfanar da Adam Oshomole a kotu ba kuma ba a fito an wanke mana shi ba ka gane ko aka ce an bawa shugaban kasa report ta sauransu kamata yi a ce ita kanta in tayi bincike ta kama shi da laifi an kai shi kotu sannan akwai zarge-zarge da mutane da yawa sun fito fili sun zarge shi kuma ba a yi komai ba kamar hajji ya zargi a gefe zaka ga cewa ba a taba samun lokacin da aka fito aka rinka cinikin kujera a zahiri wanda ba a ji kunyar dan Najeriya ba irin wannan zaben da ake na tusau dan annancin an zo ana cinikin kujera ta kowanne bangare in kana da kudi zaka sai kujera ka yi abin da ranka yake so ana ta zargi zargen yayi yawa ba zargi ba zaka gani cewa ba ma cinikin kujera ba zaka ga cewa a ranar zabe zaka ga cewa ga bidiyo nan da yawa ana nunawa iya kudinka iya shagalinka in ka bada kudi zaka yi abin da ranka yake so to abin da nake so nake nunawa nake kokarin a kullum mu nuna shine cewa shi fa cin hanci da rashawa babbar cuta ce wacce ta fi karfin duk irin cutar da kake tunani a Najeriya cin hanci da rashawa shi ya janyo yanzu sama da average din ƴan Najeriya a yanzu malamin Zamil suke fama a cikin talauci sannan cin hanci da rashawa shine ya haifar mana da irin mummunar rashin tsaron da ake ciki kuma idan gwamnati ba ta amfani da wannan damar ta gyara wannan abu malamin Zamil in ni talaka ne ban da karfin da za a ban jami'an tsaro su tsare ni su din da suke da jami'an tsaro yau ina irin su tsohon shugaban hukumar sojoji na sama akan titi aka samu wasu suka harbe shi kene ne yake janyo da irin waɗannan abubuwan rashin hukunta mai laifi da kuma cin hanci da rashawa wannan
Allah ya kyauta barista Komar shi ma ya kwaso abuwa kuma lokaci ya cin mana da mun so mai magana batun rufe iyakoki na tsandauri mun ji gwamnatin Najeriya da haɗin gwiwar kasar Benin da Niger sun kafa wani committee da zai kula da batun yadda za a bude border din a gurguje cikin sakan 15 ko rabin minti kana da wani abu da zaka iya cewa
to dan abin da zan ce dangane da wannan lamari zaka ga kamar yanzu an samu zamantakewa tsakanin su gwamnatocin Najeriya, Niger da ita Benin wato Kwatano cewa za a sake bude boda sannan kuma za a kafa kamar wani international security na ƙasa da ƙasa domin hana fasakaurin shigo da kayayyaki daga cikin wasu ƙasashe zuwa cikin wannan daga su waɗannan ƙasashen zuwa Najeriya saboda haka a tabbata cewa irin kayayyakin da gwamnati ba ta son su shigo Najeriya ba su shiga ba sannan kuma a cikin sharaɗin da aka kafa cewa shi kansa hatta zirga-zirga al'umma za a takaita shi cewa sai waɗanda suke da passport ɗin ECOWAS ma'ana ƙasashe na yammacin Afirka to idan ka tsaya kai la'akarin cewa movement ɗin talakawa ma'ana zirga-zirgar talakawa za a takaita su to zaka ga wannan abun gaskiyar Allah zai haifar da takurawa da cizgunawa ga talaka musamman idan kai la'akari akwai wannan doka universal declaration na human right wanda duk duniya kasashe kowanne sun sa hannu
Allah ya kyauta comrade sai dai fa mi sallama na ga kar a ta so ka ce wani abu akan wannan mutum to lokacin ya kure mana kafa kama biyu ka karkare kuma
wato a takaice ni irin waɗannan sharadin da ake sakowa akan mas'ala da ta shafi boda ni kawai gari nake kamar ana sako su ne dan a ji dadin tattaunawa akan su amma ba wai ana sako su bane dan a samu maslaha a bude boda a cikin kasar nan kawai shine abin da zan yi
to Allah ya kyauta masoro iyakacin abinda za iya kawo muku kenan a cikin wannan shiri na daurin boye Allah ya sani ba mu da lokacin da mu ya tattauna gaba ɗaya kuma ga bakin namu kowa yana da abin faɗa
amma kuma ban gani ba rannan mun tambayi Dr. Bayana yau mun zo wannan rabul bayana wai me yake faruwa ne
to next level kawai abin da zan iya ce maka kenan next level
ko baka ba
shi Dr. yayi balaguro honorable kuma to in gida zai kai maka da kansa
to shikenan
to Abba Haruna Idris a kowane mako yake sarrafa na'ura domin ya sada ni da ku Muzammil Ibrahim ya kasa da na jara gamar wannan shiri nake cewa wassalamu alaikum.